you tell me that the first you did a lot of crap, a lot of whistling, but don't you make a fuss of dirty water. Only dirty water. It's dirty water, but it's gonna run clean someday. Give it a little time, won't you drink a little wine? In the meantime, wait and be patient while you find dirty water. Dirty water. It's only dirty water and it's gonna run clean someday. Da 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 da